Bakan soyayya na tafi bana amsa kira ko za a yi rai da zuciya ruhi sun zaku ba su ga na gatse ko sausayi duka jiki na bar miki sahiba kada ke bar ni na zama mai laulayi shi dai soyayya dane kare ni ke ce zaki lamuni idan so cuta ne ke ce zaki zamar mini magani
I'm not sure what you're asking.